mai sauraro akan mita 88.5 da laifin mu na zamani sunana Abba Isa Muhammad daga masallacin Juma'a na Ibrahim na kwara dake unguwar Liman Gwazaye a karamar hukumar Kumbotso dake nan Kano kuma tuni aka gabatar da hutuba aka kuma gabatar da sallar Juma'ar wanda zaka ina tare da limamin masallacin taƙaice mai sauraro zai so ji cikakken sunan
sunana Ibrahim Ahmad Musa wanda aka fi sani da Malam Nakaula wanda ni ne limamin wannan masallaci na Gwazaye gari na Alhaji Ibrahim Nakwara
a taƙaice mai hudubar ta kunsa
hudubar mu ta kunsa ne akan sifofi na manzon Allah da kyawawan ɗabi'unsa saboda haka mun magana akan tadodi na manzon Allah da suke masu kyau wanda musamman a cikin mun magana akan irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da tausayi kuma da yanda yake tausasawa dukkanin wanda suke na ƙasa saboda haka mun fadakar akan cewa lalle ne al'ummar musulmi kowa ya daure ya kwaikwayi abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa na tausayawa ma'ana na ƙasa da shi
rashin tausayi me yake haifarwa
rashin tausayi yana haifar da barna domin da yawa lalacewar al'umma tana tabbatuwa ne akan rashin tausayin juna zaka ga mutun ya taso a cikin al'umma ba shi da uba kuma haifinsa ya rasu ko ubansa ba shi da karfi amma an rasa wanda zai taimaka masa cikin al'umma wannan ya ba shi damar komawa shaye-shaye dauke-dauke da abubuwa na fitintunu rashin jin daɗi saboda haka kuma zaka ga cewa bujurwa ta taso ba mai tallafa mata tana mariniya ba wanda yake jin kansu ko iyayenta suna da rauni wannan zai taso koma harkar zinace-zinace da abubuwa na rashin jin daɗi
da fatan Allah ya sa mu amfana da hudubar da muka ji sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 a zangon FM